Jerin ma'aikatun sabbin ministocin shugaba Buhari ya nuna cewa yawancin tsoffin ministocin sun koma ma'aikatunsu ne na baya, kama daga ministan Abuja Musa Bello, Hadi Sirike na jiragen sama, Abubakar Malami na shari'a. Me Hadi Sirike ya dawo da shi ne a wannan karo?
Allah da za a samu cimma burin alƙilla da muka ɗauka tada, samar da kamfanin jiragen sama, babban makarantar jami'ar Horo, a samar da kamfanin da ke gyare-gyaren jirgin sama, a bunƙasa makarantar Horo ɗin nan ta da muhimmanci, sannan kuma a yi abin ka'ida da doka, sojojin jiragen sama a jingirar da su ga masu iya aiwatar da su, a samu riba daga gare su kuma a kyautata su.
Shi ko wasa ga Hani Rai, wanda a baya ƙaramin ministan lafiya ne, yanzu ya zama babban minista a ma'aikatar da rashin dawowar Isaac Adewale, tare da Babatun da bashi da ma'aikatar lantarki daga jerin ma'aikatunsa uku da suka hada da na ayyuka da gidaje. Sabbin ministocin sun mai gurbin wasu da basu dawo ba da suka hada da Pauline Talent a ma'aikatar mata, Sunday Dare a ma'aikatar matasa da wasanni, inda a baya Solomon Dalum yake matsayin babban minista. Sabuwar minista Sadiya Umar Faruk ta samu wata sabuwar ma'aikata ce ta ayyukan jin kai da sauransu, yayin da shugaban kungiyar masu marawa shugaba Buhari baya wato BSO Dr. Mahmud Muhammad yake ma'aikatar muhalli. Isa Ali Fantani ya samu ma'aikatar sadarwa ne, ga alwashin da ya dauka.
Da hakika recognition da ya mana, musamman a wannan zamanin ba wani wanda ya sai ce wai shi yasa aka sashi ko ya bi wata hanya. Kula ga wannan tunda aka dauki mutum bisa ga cancanta, to wajibi ya kiyaye wannan amanar cancanta, kada ya bata rigar cancanta da aka sa. Na biyu, magana akan cire 'yan Najeriya a talauci, idan na lissi magana da mai girman shugaban kasa yi, ba cewa zai cire su ba, cewa zai dukkan kokari, saboda ya san Allah kadai ke iya cirewa. Abinda shugaban ke yi shine ya tsaya tsayuwar daka da lokacinsa da karfinsa da dabararsa, ya nemi wanda suka cancanta su taimake shi, duk waɗannan ababe yayi, sauran abu dai sauran wa 'yan Najeriya sai mu tallafa masa da addu'a. Idan shugaban kasa yayi kokari aka yi addu'a Allah ya amsa, to kuma komai sai a samu mafita.
Ma'aikatar lantarki da aka yage daga kulawar Fashola yanzu ta shiga wani sabon minista, Injiniya Salim Muhammad daga jihar Taraba. Manja Janar Bashir Magashi daga Kano ya zama ministan tsaro, inda a baya Burgejiya Janar Mansur Dan Ali ne yake ma'aikatar. Shin da wace matashiyar Magashi zai shigo ofis ne? Ga wani kalamin tsohon minista Dan Ali kan tsaro.
Muna son mu haɗiya tsakanin kasashen Faransa wanda suke duk zagaye da mu. Kaga na ma je Chad, mun je meeting akan irin wannan, dukkan su musamman na gefe-gefen mu ne muke neman goyon ba su, mu haɗu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu samu gama da waɗannan mutanen da suke damu.
Har yanzu shugaba Buhari bai sauya ma'aikata daga matsayinsa na ministan feto ba, inda tsohon gwamnan Bayelsa Timothy da Silva yake matsayin ƙaramin minista. Shi ɗin ma dai ya maye gurbin Ibe Kacikune da bai samu dawowa ba. Nasiru Adamu Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.